من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله Yau 22 ga watan Rabiul Awwal Hijiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tana da shekara 1431 daidai da 8 ga watan 3 shekara ta 2010 mun yi bayanin fa'idoji guda 4 game da hadisi na 6 hadisin An-Nu'man bin Bashir radiyallahu anhuma wanda yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam naji manzon Allah ya kulu yana cewa innal halala bayyinun lallai halal a bayyana take wa innal harama bayyinun kuma lallai ita ma haram a bayyana take wa bainahuma umurun mushtabihatun kuma a tsakanin halal da haram akwai wasu al'amura masu rikitarwa لا يعلمهن كثير من الناس متاني ديوا باسا سنسو فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وإرضه واند يكياي الأمر ما سوري كتر ونن فحقيقة ياكو تدى الدين سادكو متنشنسا ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام واند يأوكا تكين ودن الأمر ما سوري كتر ونن to hakika ya auka cikin haramu karra'iyar a haudal hima kamar mai kiwo ne wanda yake kiwo a kewaye da iyaka yushiku an yarta'fi ana kokantan yau da gobe zai fada cikin wannan iyaka yayin kiwo a cikin sa ala annabi yace ku sani wa inna li kulli malikin hima kowane sarki yana da nasa iyaka ala wa inna himallahi maharimuhu kuma ku sani iyaka na Allah ita ce abubuwan da ya haramta wa inna fil jasadi mudghatan kuma lalle cikin jiki akwai wata tsoka idan salahat salaha al jasad kulluhu idan wannan tsokan nama ta gyaru dukkan jiki sai ya gyaru wa idan fasadat fasada al jasad kulluhu idan wannan tsoka ta baci sai duka sassan jiki su baci ala wa hiya alqalbu kusani ita ce zuciya rawahu al-bukhari wa muslim wa tirmidhi wa an-nasa'i wa ibn majah fa'idoji da muka samu mun karanta guda hudu fa'ida ta biyar da muke samu cikin wannan hadisin na An-Nu'man bin Bashir shine inda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa faman waqa'a fi shubuhati waqa'a fil haram wanda ya auka cikin al'amura masu rikitarwa hakika ya auka cikin haramu inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malamai suna daukan maganar nan ta annabi Muhammad akan fuskoki guda biyu al-awwal anna man tasahala fi mubasharati shubuhati wa kaftara ta'atihi laha la ya'manu ala nafsihi isabata al-haram wa in lam yata'ammad dhalika fuska ta farko abinda malamai suke fahimta game da maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam inda ke cewa wanda ya auka cikin shubha ya auka cikin haram fahimta ta farko malamai suna cewa mutumin da ke sakaci yana aukawa cikin al'amura da suka rikice masa
bai iya gane halaccin su ba daga haramcin su. Abinda ya zama to bai tabbatar da hukuncin sa ba, halal ne ko haram, sai ya auka ya aikata shi. Yau da gobe la ya amanu ala nafsihi isabata al-haram, bai iya kare kansa, za a waye gari yana auka ma haram, ko da a ce ba da gangan ya nufi ba. Shi ne abinda manzon Allah ke nufi da cewa faman waqa'a fi shubuhati waqa'a fil haram, al'amura sun auku gare ka, ka kasa gane me halaccin waɗannan al'amura ko ko me haramcin su. Abinda yafi dacewa gare ka shi ne ka kyale shi. Duk wata matsala da ta auku gare ka baka iya gane halal ce ko haramun ba, mafi dacewa ka ɗauki wannan al'amarin a matsayin haramun. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan ka yawaita auka ma ire-iren waɗannan al'amura waɗanda suka rikice maka, baka iya gane halalcin su daga haramcin su ba, sai ka kaddara cewa halal ne ka aikata. Manzon Allah ya ce to yau da gobe mutum zai yi ta aukawa cikin haramun, ko da a ce kuwa ba da gangan ya nufi ba. Fahimta ta biyu, annama ne ita da tasahul fi dalika wa tamarrana ala shubuhati bi yatatawwaru bihi al-amru ila an yatajarra'a ala intihaki al-muharramati wa yadhhabu anhu ta'zimu ash-sha'a'ir, wanda ya saba aukawa cikin al'amuran da suka rikice masa. Al'amari ya auku mutum bai gane halaccin sa ba, kuma bai gane haramcin sa ba, sai ya auka ya dauka abin halal ne ya aikata. Idan mutum ya saba da haka, to yau da gobe za a wayi gari da gangan ma zai aikata haramu, saboda bai tsoron cewa wannan abin haram ne. Abinda ma yayi shakkan sa, shakka yake shin wannan abin halal ne ko haramu, sai ya aikata. Malamai suka ce to abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake nufi, yau da gobe mutumin ya saba ma auka ma shubha, don haka ko da haramun ce ta bayyana gare shi ba zai bar ta ba. Wa yadhhabu anhu ta'zimu ash-sha'a'ir, abinda ake fata a samu game da musulmi na girmama shari'ar musulunci, wannan abin za a rasa shi tattare da wannan musulmin, ba zai rika daraja sunnonin Annabi Muhammad ba. Shi yasa aka samu wani hadisi, wannan hadisin Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya masa rahama ya ce hadisin yana da rauni a cikin Bukhari Sunan Tirmidhi hadisi na 435. La yablughu al-'abdu an yakuna min al-muttaqin hatta yad'a ma la ba'sa bihi hidran lima bihi ba'sun. Wai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mutum baya isa darajar masu kiyaye Allah, domin bautan Allah yana da martabobi. Akwai daraja ta al-muttaqin, idan ka kai wannan daraja kana cikin mutanen da suke kiyaye dokokin Allah, su ake cewa al-muttaqin. To mutum baya isa wannan daraja sai an waye gari yana barin abinda babu laifi game da shi, saboda tsoro kada ya auka ma abinda yake cikin sa akwai laifi. Wato abin nufi, idan kana so ka zo cikin bayin Allah na kwarai, to wannan abin sai aka ce babu laifi. In an ce babu laifi ba wai ana nufin halal bane. Duk abin da aka ce babu laifi, kaga ba a ce maka halal bane kai tsaye. To idan kana so ka kai daraja ta al-muttaqin, sai ka riƙa barin duk wani abin da aka ce la ba'sa bihi, babu laifi. In an ce babu laifi sai ka dauka akwai laifi. Amma idan yazo an ce ai babu laifi, sai ce to tunda babu laifi, ko da dai bai kai daraja ta al-halal ba, ai sai in aikata. To yau da gobe daraja ta haram za ta faɗi gare ka, ba za ka rika tsoron aikata shi ba. Hadisin yana da rauni, amma Ibn Hajar al-Asqalani a inda yake sharhin wannan hadisin, hadisin An-Nu'man bin Bashir a cikin Sahih al-Bukhari, Ibn Hajar a cikin Fathul Bari ya kawo wannan hadisin, ko da shi ke yana da rauni, sai ya ce wa yu'ayyiduhu riwayatu Ibn Hibban, akwai wata riwaya ta Ibn Hibban, riwayar ta An-Nu'man bin Bashir, wacce take karfafa wannan hadisin na al-Imam Tirmidhi, wanda ake daukan sa yana da rauni. Ana son musulmi ya rika nisantar abinda aka ce babu laifi, saboda tsoron kar ya auka cikin abinda yazan akwai laifi. Hadisin yana da rauni, sai ce to amma ai wannan hadisin na An-Nu'man bin Bashir yana da riwayoyi daban-daban. innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yana da riwayoyi da dama. Akwai wata riwaya wacce babu ita a sahihul Bukhari, babu ita a sahihul Muslim, babu ita a sunan Tirmidhi, babu ita a sunan Nasa'i wa sunan Ibn Majah, amma akwai hadisin a cikin littafin Ibn Hibban, kuma riwayar tana da inganci. Ka duba silsilatul ahadith sahiha, hadisi na 896. An Nu'man bin Bashir yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul, naji manzon Allah yana cewa ij'alu bainakum wa bainal harami sitratan min al halal. Wannan riwaya ba kamar waccan ba. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun min an-nas. Wannan riwayar ta Ibn Hibban, an Nu'man bin Bashir yace annabi yace sallallahu alaihi wa sallam, ij'alu bainakum wa bainal harami sitratan min al halal. Ya ku musulmai, ku yi ƙoƙari ku sanya ma kanku iyaka tsakanin halal da haram. Inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ku saka makawunan ku iyaka tsakanin halal da haram. Na'am, mun sani akwai halal, mun sani akwai haram. Menene annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da iyaka tsakanin halal da haram? Shine abin da ake cewa la ba'sa bihi. Wannan abin halal ne, dama da kai. Wancan abin haramun ne, agu da kai. Akwai abin da ke zuwa tsakanin halal da haram, shi ba a ce masa halal, sannan ba a ce masa haram. Manzon Allah ya ce to wannan tsakanin ku sanya ta zama sutura, amma suturar da za ku sanya ta zama minal halal. Me manzon Allah yake nufi? Duk abin da ya tabbata yana tsakanin halal da haram, to ka dauke shi haramu ne. Suturar da za ta zama tsakanin abubuwa biyu din nan gare ka ya zamanto ita ce haram. Annabi ya ce man fa'ala zalika istabra'a li irdihi wa dinihi, wanda ya aikata haka to zai kubutar da mutuncinsa da kuma addininsa. Duk sa'ilin da al'amari ya rikice maka baka gane ba shin wannan abu halal ne ko kuwa haramun, abinda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ta kaddara wannan abin haramun ne, sai ya ce wa man irta'a fihi, wanda kuwa yake kiwo a tsakanin halal da haram, kana kal murti'i ila jambil hima, kamar mutum ne yake kiwo a gab da iyaka, gab da iyaka ga daidai shinge na wani gonar wani tana gefe, sannan makiyayi ya kawo dabbobinsa kusa. Annabi yace yushiku an yaqa'a fihi, ana tamani yau da gobe zai fada shingen. Don haka ne ya kamace ka tun daga iyaka tsakanin halal da haram ka nisance ta. Abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi, إن الحلال حيث يخشى أن يقول فعله مطلقا إلى مكروه أو حرام ينبغي اجتنابه. دوسا إلين دا يزمن توقع حلالنا أفيلي. أما سيزم أنا تماني إذا أتا أيكا تولنا حلال دل زي إيا كيم تنجا أيكا مكروه كوما يكيش كا حرام وانا حلال دل كني سنشيش. أبين دا منظر الله صلى الله عليه وسلم يجي نفي جينا حرما ما لميسنا بعد مثالي al-iktari matsalan min at-tayyibat, ya zaman to dabi'ar ka ita ce cin dadi a koda yaushe. To waye ce kar a ci dadi? Ga aya nan a cikin Al-Qur'ani, kul man harrama zinatullah allati akhraja li ibadihi wat-tayyibat min ar-rizq, waye ce kar ku yi ado, waye ce kar ku yi haramu? Allah ke tambaya waye haramta? Bab. To amma malamai suke cewa yawaita cin dadin yana iya kai ka in ma ga makaruhi ko kuma ya kai ga haramu, to don haka inda hali ka rage. Wannan magana ce wadda take buƙatar zurfin tunani. Malamai suka ce fa innahu yuhawwiju ila kasrati al-iktisabin muqi'i fi aqdi ma la yastahiqu, ya zamanto da safe zaka ci ganda ka ci naman kaza ayi ma farfesun kifi ayi wannan ayi wancan, da rana a kuma da yamma ayi. Malamai suka ce akwai buƙatar na farko ya zama to sana'ar ka tana da ƙarfi kuma kullum sai ka ƙarfafa ta, sannan akwai buƙatar ka zama to dukiyar ka tana haɓaka a koda yaushe. Ranar da aka ce ka samu talauci, rigima ta same ka, domin ranar da ba ka da kuɗin sayan wannan abin, ko dai kai ko matarka ko ɗanka, dole sai an samu matsala a gidanka. Don haka a shi kenan yawaita cin daɗin nan yana iya kai ka imma akalla kenan ga makaruhi ko ko ya ma kai ka ga haram me yasa aka ce zai iya kai ka ga haram ranar da dadin ba a same ka ba to sai a fara tunanin wace hanya zan samu kuɗi ba wai tunanin ya kamata in bar jin dadin ba an san da ina jin dadi tsawon shekaru yanzu a ce ban ci ba to idan dukiya ta zo mana haram sai ya karbe ta saboda ya biya wannan bukata me ya dalilin aukawansa ga haram shine fadawa cikin wannan yawaita cikin abin da ya zamanto halal ne gare shi aw yufti ila batarin nafsi ko kuwa akalla yawaita cikin dadin yana iya saka ka zamanto mai takama ka zamanto mai alfahari wa akalla ma fihi al-istighaz an mawaqit al-ubudiyya mafi karanci illa da ake samu ga mutumin da yasa dadi a gaban sa shine za a same shi da nauyin jiki wajen bautan Allah maimakon a samu kana sarrafa dukiyarka wajen abin da zai jawo maka lahira za a samu kullum hidindimu kake na duniya wa hadha ma'lumun bil adati mushahidun bil iyal wannan ba abu ne fakakke ba kowa ya sani duk wanda zai sa tunani mai zurfi ya sani mutumin da ya saba ma kansa jin dadi yau da gobe sai an tarar da wata illa tare da shi kuma maganar ba ta mu bace tana cikin Fathul Bari mujallal na farko shafi na 127 da umdatul qari na sharhi na sahihul bukhari na baturuddin al aini mujallal na farko shafi na 301 akwai wani littafi da ake kiran sa al-istiqamatu fi mi'ati hadithin shafi na 98 sayyiduna umar yana cikin khulafa'ur rashidina sayyiduna umar yake cewa kunna ala zamani rasulillah mun kasance a zamanin manzon Allah musa habbai a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam nada'u 19 halal idan aka ce ga halal guda 10 Allah ya halatta mana abubuwa 10 inda sayyiduna Umar sai mu daibi tare mu kyale mu ce ba ma guda ɗaya zamu dauka me yasa makhafatan wuqu'i fil haram saboda tsoron in mun karkare halal baki ɗaya ne ya rage sai mu tsallaka mu fada cikin jan haram to bari mu rage mu nisantar da mu kanmu tazarar da ke tsakanin mu da haram ta zamanto tana da yawa an ba mu halal 10 sai mu dauki ɗaya ba mu gama cinye halal din ba bare kwadayi ya zo mana na auka ma haram inda sayyiduna Umar Anas bin Malik Allah ya kara masa yarda yake cewa innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqu fi a'yunikum yana sahihul bukhari kitabul buyu hadisi na 251 yace ku a yanzu yana magana sahabin manzon Allah lokacin da yake magana yana magana ne ga tabi'ai ba mu ne yanzu ba yace yanzu ku kuna aikata wasu abubuwa hiya adaqu fi a'yunikum min ash-sha'r a idanu waɗannan ayyuka kuna ganin ƙanana ne gashi ya fi su ma kauri ƙanana ne ba matsala kunna na'udduha ala ahdi rasulillahi min al-bubiqati mu ku sahabbai a zamanin manzon Allah waɗannan abubuwa da kuka rena muna dauka cikin manyan abubuwan da ke nutsar da mutum a wutar jahannama a yanzu ku rena yana ga ya mata bi ai to da Allah zai tashi a yanzu ba me zai ce shekara 1400 rabuwan mu da zamanin manzon Allah yana ga ya mata bi ai ku yanzu kuna aikata al'amura da kuke ganin ƙanana a idanun ku ba su da girma mu ku a zamanin manzon Allah muna dauka suna cikin manyan al'amura akwai hadisi wanda ke cikin sahihul bukhari da sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa man ittara ala ma yashku fihi min al-ithmi duk wanda ya saba auka ma abin da yake zaton cewa laifi ne kana ba to wannan abin laifi ne domin duk abin da zaka aikata dole sai ka samu shakka a zuciyarka ko dai a samu tabbaci a zuciyarka halal ne ko kuwa a samu kana shakkan wannan abin anya halal ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya saba aikata abin da yake shakkan sa yana kokonto anya ku halal ne sai ya aikata Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ushiku aywa qiyamat tabana yau da gobe ana tamanin wannan mutumin in yaga haram karara sai dauka mata don haka maganin bari ba a fara ba abin da duk ya zama shakka ya shiga zuciyarka a kan halaccin sa ka nisance shi me yasa saboda shedan haka ne yake bin dan adam ya tadarraju ma'a bani adam yana bin ka mataki mataki ya dauke ka daga karamin mataki ya kai ka zuwa ga babban mataki yau da gobe har ya samu mallakar zuciyarka don haka abin da ya zamanto wasuwasi ya shiga gare ka game da halaccin ka kai kokari ka nisance shi kawai in ba haka ba zaka fada cikin tarkon shedan wala yazalu bihim hatta yaqau fil makaruhi tunani ya zo maka a zuciya, anya wannan abin haram ne kuwa ko halal, sai kake barinsa, sai ka ɗauke shi halal. To yau da gobe idan aka ce maka wannan abin makaruhi ne, sai ka ce to ai bai kai haram ba, babu laifi, bari mu taɓa. To daga makaruhi fa wa minhu ila al-fada'il, sai a wayi gari in ka aikata abu a ce wannan abin ba shi da kyau, sai ya ce to a wani babi yake, tunda zunubin ma iri-iri ne, akwai babba akwai ƙarami. Sai a ce ai ƙaramin zunubin ce, ai babu laifi. Kaga an je ma ƙaramin zunubi daga makaruhi, wala yarda bi zalika, shaytan ba zai kyale mutum ba, bal yuhawil ma'akum hatta yafruqu dinallah, ba zai taɓa barin ka ba sai an waye gari ka bar addinin Allah baki ɗayansa. Da ka aikata abu an ce wannan abin farida ne, sai ya ce to ai Allah yana karɓan gafara. Ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwatish shaytan wa man yattabi' khutuwatish shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar wa laula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha wallahu samii'un 'aliim. Suratul Nur. Ya ayyuhallazina amanu, ya ku wadanda suka yi imani, Allah yake la tattabi'u khutuwatish shaytan, kar ku rika bin takun shaytan. Duk wani abin da waswasi ya shiga zuciyarka a kansa ka bar shi. Idan ka ki barin sa, yau da gobe za a wayi gari kana auka ma makaruhi, daga makaruhi sai haram, daga haram sai manyan zunubai waɗanda za su iya kai mutum ga shirka ga Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ya sa mu gane. Fa'ida ta shida. Wannan hadisin yana gwada mana yadda ake mu'amala da mutumin da dukiyarsa ta zan cikinta akwai haramu. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace mana faman waqa'a fi shubuhati waqa'a fil haram. Mutum ne aka tabbata dukiyarsa ba halal bace santa, yaya mu'amala da wannan mutumin take? Ni santar mu'amala da shi ya fi ma. Shi ne hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ibn al-Qayyim al-Jawziya a cikin Bada'i'ul Fawa'id mujallal na uku shafi na 257 ya bada misali, yace haram yana zuwa ta fuskoki guda biyu. Mutane waɗanda suke samun dukiya ta hanyar haram, waɗannan hanyoyin guda biyu ne. Na farko, an yakuna al-mahzuru muharraman bi ainihi, ya zamanto ainihin mu'amalarsu ɗin haram ne ainihi a zahiri, babu ko shakka a kai. Kaddami kamar mutumin da ke sai da jini, kai tsaye jini yake sayarwa, kaga wannan haram ne tsantsansa. Wal baula, ko ko wanda ke sai da fitsari ko wani abu haka nan. Wasani, hanya ta biyu da mutum ke samun dukiyarsa ta hanyar haram, an yakuna muharraman li kasbihi la annahu haramun fi ainihi, ya zamanto dukiyarsa din ba haram bace ita, hanyar da ya samu dukiyar ce haram. Sai ya bada misali yace ka dirhamin maktubi masalan, kamar misali mutum ne dan fashi, yayi fashi ya kwace kuɗi, ai kuɗin ba haram bane, hanyar da ya samu kuɗin shine haram ko? To dan haka an samu hanyoyi guda biyu. Fa hadal qismu tsani, wannan mutum kashi da biyu wanda ya zamanto ya samu dukiyarsa ta hanya ta haram, la yujibu ijtinabul halal wala tahrimu albatta, Allah madaukaki bai haramta maka mu'amala da dukiyarsa ba. Bal idza qalata malahu yarhamu haramin aw akthar minhu, da a ce mutumin da ya zamanto dan fashi ne ya tara dukiyarsa ta hanyar fashi, lokacin da Allah ya sanya nadama a zuciyarsa ya gane cewa ya kamata ya tuba ga Allah madaukaki, to abinda zai yi kawai a faraja mai kidaran haram, sai ya kimanta adadin dukiyar da ya samu ta hanyar haram din nan. In ya kimanta, sai ya cire wannan dukiya ya maida wa masu shi, koko ya bada su sadaka, shikenan Allah tabaraka wa ta'ala yana gafarta masa laifin shi, matukar babu sauran hakki da ke tsakaninsa da bayin Allah. Kenan abinda ake nufi ba wai sai ainihin kuɗin da ya kwace daga wurinka ne zai maida maka ba, ko da a ce wani kuɗi ne na daban ya ɗauka ya baka, matukar kiman kuɗin ya kai adadin abin da ya kwace a hannunka, shikenan Allah yana karɓan tubansa. Domin asalin haramun din ba wai yana cikin kuɗin ba da yana cikin mu'amalar sa ne. Don haka akwai bambanci tsakanin mutumin da sana'arsa ce haram da kuma wanda aikinsa ne haram, ta hanyar haram ya tara dukiya, an sani. Amma wace hanya? Misali, aikin da yake yi aiki ne na haramun, kamar mutumin da ya zamanto mu'amalarsa ita ce kuɗin ruwa. Ka kaddara da misalin ma'aikacin banki, wanda ya samu dukiyarsa ko ko wanda ke ajiya a banki ya samu riba, kaga ainihin kudin ba shine haramun ba, mu'amalar ta ce haram. Saboda haka ana magana akan mu'amala da mutumin da dukiyarsa cikin ta akwai haram. Malamai suke bambanta tsakanin abubuwa guda biyu din nan, al-haramu li dhatihi wal haramu li kasbihi. Ya kamata mu bambanta al-haramu li dhatihi, wato shine mutumin da ainihin kudin ya zamanto haram, kamar mutumin da yaje ya sato kudi, kaga kudin kansa ba nashi bane, wanda shi ake cewa al-haramu li dhatihi, asalin haram din tsantsane ya rike a hannunsa. Amma mutumin da wani aiki yayi kafin ya samu kudin, imma ya ajiye kudinsa a banki sannan kudin ya haihu, kaga dai akwai shubha akai kenan. Don haka haramun din ba ainihin kudin bane, likazbi hanyar da ya samu kudin ne haram. Ko ko mutumin da ya zama to dan fashi kamar yadda aka bada misali, to mu'amala tsakanin mutane biyu din nan akwai bambanci. Akwai hadisin da al-Imam Ahmad ya ruwaito mujallad 5 shafi na 294, da kuma al-Imam Abu Dawud a cikin As-Sunan Kitabul Buyu babun fi tinabi shubhati, hadisi na 3332, hadisin Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu. Wannan hadisin malamai suke dogara da shi yi bayanin bambanci tsakanin al-haramu li dhatihi wal haramu li kasbihi. Abin da ke tsakanin su shine mutumin da ya zamanto hanyar da ya samu dukiya ne haramu, in ya dauki kudin ya baka kyauta zaka karba, in ya baka sadaka zaka karba, zaka yi mu'amala na kasuwanci da shi. Amma mutumin da ya zamanto dukiyarsa al-haramu li dhatihi, wanda mutumin in ya baka kyauta baka karba, in ya baka sadaka baka karba, sannan kuma baka ma mu'amala na cinikayya da shi, kamar misali mutumin da ya tabbata barawo ya samu dukiyarsa ta hanyar sata, kaga dukiyar ita kanta ita ce haram. To wannan mutumin in ya baka sadaka haramun ne ka karba, saboda dukiyar ba ta shi bace. Idan ya baka kyauta haramun ne ka karba, kuma in ya zo sayan kaya a wurin ka haramun ne ma kai ciniki da shi, saboda ka tabbatar wannan dukiyarsa haramun. Me yasa ake bambanta tsakanin abubuwa biyu din nan? Saboda hadisin Jabir. Jabir yace kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi jinazati, an yi mutuwa a garin Madina wata rana, muka fita jana'iza tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, anta fi an binna wannan gawa, falamma raja'na lokacin da muka dawo, laqina da'iya imra'atin min quraish, sai ga wani mutum dan sako ne, wata mata ba quraish ya ta aiko shi amma a garin Madina, ta aiko wannan mutumin zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Fa qala, sai yace ya rasulullah, inna fulanatan tad'uka wa man ma'aka ila ta'am, wance ta turo ni in kira ka ba kai kadai ba kuma har ma duk wanda ke tare da kai, ta shirya maka abinci na liyafa saboda kaci, kuma ba kai kadai ba, tana ma gayyatar duk wanda zai iya zuwa, mutakar kuna tare. Jabir yace fansarafa ma Abu, sai annabi ya juya daga wurin sallallahu alaihi wa sallam da mu da shi sauran sahabbai duk muka juya muka bi shi. Muka isa gidan wannan mata, fajalatna majalisal gilmani min aba'ihim, mun taho sai ya zamanto mu yara an ware mu gefe guda, saboda Jabir yana cikin yara a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaro karami ne, aka ware mu, su iyayenmu suna zaune a gefe. Wannan yake nuna maka cewa babu laifi dan babban mutum ya ware abincinsa daga yaro, tunda gashi yadda auku a gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To mun zauna, annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna baina aidi, thumma ji'a bi ta'am, sai aka kawo abinci, fa waba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadahu, annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya hannunsa a cikin abincin, wa waba alqawmu aidihim, mutane duk suka sa hannayensu a cikin abincin, amma babu wanda ya daidai abincin ya fara ci, yana jira ya ga manzon Allah ya fara cin nashi. Fa fatana lahu alqawm, sai sauran jama'a suka lura da cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaluku lukmatahu, yana ta tauna na'a loma da ke bakinsa, la yujizu hadi haiye ba, yana ta taunawa da tawon da ke wurin, fara fa'u aidihin, sai duk suka daga hannayensu, wa gafalu anna, amma kuma da tawa sun manta ba su hana yara ba kasu kifa, sun mazakaru sai suka tuna, fa akhadhu bi aidina, sai suka zo wup gagare mu yara, faja'ala ar-rajulu yadribu al-luqmata biyadihi, mutum ya buge hannun yaro Allah noma take hannunka ta fadi aka tasquta dan dai a hana suci saboda kada su riga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cin wannan abinci ka duba yadda sahabbai ke biyayya ga manzon Allah da yanda suke girmama annabi Muhammad sun ga annabi ya sa hannu a abinci ya diba ya saka a baki ya tauna amma ba za su diba su ci ba sai sun ga manzon Allah ya hadi radiyallahu anhum ajma'in kuma an fako da aidina da tawa suka kama hannayen yara suka rinrike saboda kada yaro ya fara cin abinci kafin manzon Allah ya tuna shi yanzuruna ma yatna'u rasulullah suna jira su ga mai manzon Allah zai aikata annabi yana ta taunawa yana falqabaha tanjimawa sai manzon Allah ya tofar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tofar fa alqaha fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ajidu lahma shati ina jin naman akuya ne wannan ofi zaddi gairi idli ahliha kuma akuyan an kama ta an yanka an dafa babu idinin masu akuyan ina jin haka a cikin naman nan fa qamat almar'a wata riwaya aka ce fa arsalat nan take aka aika wa matan wata riwaya aka ce a tana gudun ne sai ta mike fa kala tace ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu kana fi nafsi an ajma'aka wa man ma'aka ala ta'am wallahi da dadewa tunani yazo a zuciyana in shirya maka liyafa abinci kai da sahabbanka na dade ina wannan tunani to wannan tunani da ya taho min a zuciya na karfafa fa arsaltu ila al-baqi' sai na aika kasuwar da kake baqi' a nema min akuya falam ajid shatan tuba ban samu akuyar da ake saidawa ba duk akuyoyin sun kare ni ko nayi azamar sai na shirya maka liyafa fa arsaltu ila jari li sai na aika ma wani makwabci na wannan makwabcin nawa ka dishta rasha ta ya riga ya sai akuya sunan shi Amir bin Abi Waqqas makwabci na yana da akuya da ya saya na aika masa nace anibta ashatan amtin min albaki cewa ya sai akuyar sa a jiya wannan kasuwa sai na aika wa makwabcin nawa nace masa an arsil ilayya bi tamaliha ka aika min kudin wannan akuyan zan biya ka saboda ga abin da nake so in yi da wannan akuya zan yanka ta in shirye liyafa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falam yujad lokacin da dan sako ya tafi gidan makwabcin nawa Amir bin Abi Waqqas bai tarar da shi a gida ba sai ya taho ya ce mun ai makwabcin nawa baya gida fa arsaltu ila imra'ati sai na aika wa matarsa inji matan sai na aika wa matar makwabcina nace mata to ga damuwa da take gaba na ni ko nayi azama sai nayi liyafa ga manzon Allah fa nace mata don haka ina son ki turo min akuyan nan in ya dawo sai ya fadi kudin sa a biya shi fa arsalat biha ilayya sai matan ta turo min akuya ne ko nasa aka yanka da shirya ma abinci kaga matan ta yi gwalinta she mata ba ta da iko akan dukiyar mijinta sai da idanunsa wannan ya dace da hadisi masu yawa na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin nufi yaya za a kama akuyan makwabci a yanka ba tare da idanunsa ba don haka wannan naman haramun ne faqala alaihi salam sai manzon Allah yace afinihi al-asara kusara ku bar abincin ku dauki abincin ku ciyar da bayi rawahu Ahmad wa Abu Dawud وجود العراقي في تخريج الاحياء حديثي ده wanda ke da inganci to anan malamai suna daukan hadisin nan a matsayin cewa ashe halal iri biyu ne akwai haram iri biyu ne akwai haramun da bai taba inganta a ci wannan haramun din amma akwai haram da yana iya inganta a ci illa dai manyan mutane muhimmai su ne ba a son ya zaman to sun kusanci wannan haramun din da yasa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ki cin naman kuma ya hana sahabbansa su ci naman amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a dauki naman a ci yadda fursunoni ai su ma mutane ne me yasa manzon Allah ya bada dama a ci yadda su kaga yana nuna akwai waɗanda an halatta musu mu'amala da haram kenan wannan shi yake gwada cewa annabi yayi haka dai a matsayin tsawatarwa gare ta ba wai saboda haramun ne a ci wannan abincin ba domin cikin sa akwai shubha ومن ثم يحل الانتفاع بالماء المكتسب من حرامه باتفاق المصالح العامه ما لم يتي حكم تاوى دليل وان حديث اذا اكثر حرام haram din nan ba haramun ne bi ainihi ba, haramun ne li kasbi, ba haramun li ainihi ba, haramun li kasbi, haramun wanda aka same shi ta wata hanya na sana'a, ba shi kansa haramun din ne tsantsa ba. Misali kamar a ce akuya ta sata ce, kaga wannan haramun li zatihi kenan ko, amma wannan akuya ba ta sata ba ce, an aika wa makwabci, ana buƙatar sai akuyar ta ba tare da shi a gida ba, matarsa aka ce wani ki turo mana akuyar nan, in ya dawo sai ya aiko mana labarin kuɗin sai mu biya shi. Sannan ka ce masa haramun li zatihi, ba haram ne li zatihi ba, amma haramun ne li kasbihi, wace hanya aka samu akuyar hanyar ce ta haramta. Wasu malamai suka ce idan aka samu irin wannan dukiya halal ne a yi amfani da ita fil masalihin amma, abin da ya shafi maslaha ta al'umma, maslaha ta al'umma abin da ya shafi gina masallaci, gina makaranta, don haka da mutum zai taho da dukiyar da ya samu na riba ta hanyar bankuna, kaga haramun li kasbihi ba haramun li zatihi ba ne, za a karɓi wannan dukiya a gina masallaci, a gina makaranta, amma shi haramun ne ya ci. Sannan kuma wasu mutanen kware bai kamata a ce sun yi mu'amala da shi ba, za a yi amfani da dukiyar ta wajen raya a ci, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan akuyan a ba ma bayi su ci, domin bayi mallaka ne na al'umma, yana daidai da sauran abubuwa da al'umma suka mallaka kamar makaranta, kamar masallaci da sauransu. Haka nan Muhammad ibn Salih al-Utsaimin yake faɗa a cikin sharh kitab at-tauhid mujallal na 138, yake cewa kala akaruna ma kana muharraman li kasbihi fa innama ismuhu ala al-kasib la ala man akhadahu bi tariqin mubahin min al-kasib. Wannan mutumin ya samu dukiyarsa ta hanyar haram, hanyar da ya samu dukiyar ita ce haram, ya tara dukiyarsa, to kai ba haram bane ka amshi dukiyar nan, in ma ta hanyar kyauta ko sadaka ko ta hanyar cinikayya, zunubi yana kan wanda ya samu dukiyar baya kanka, kai da ka samu dukiyar ta wannan ta hannunsa ta wata hanya ta daban. Bi dalili me yasa aka ce haka? Akwai hujjoji da yawa, wannan kissa da muka bada hujja guda ce. Hujja ta biyu, أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما لأهله رواه البخاري ومسلم. حديث يابو أتكين صحيح البخاري حديث ندبو دا داري كارد حمسين دا هدو صحيح مسلم حديث ندبو أكد بقوي النبي صلى الله عليه وسلم يا سي أبنش وجنب يهودي يكي جدا يا لنس سك دفا سك تي أنا كيتنا نبي وأكل من الشاة التي أحدثها له اليهودية لخيبر. An tafi yaƙin Khaibar, bayahudiya ta shirya abinci, ta yanka akuya, ta dafa abinci, ta yi kyautar abincin nan ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta sanya guba a cikin abincin, manzon Allah ya amsa gayyatanta ya ci wannan abincin. Na uku, wa ajaba da'awat al-yahudi, bayahudi ya zo ya samu Annabi Muhammad ya ce ina gayyatar ka liyafa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa gayyatar bayahudi, ya je kuma ya ci abincin bayahudin. Hadisin yana cikin Al-Musnad mujallal na 3210. Me ne dalilin kafa hujja da waɗannan maganganu? Muhammad ibn Salih al-Utsaimin yace min al-ma'lum anna al-yahuda ma'dhamuhum ya'kuluna riba wa ya'kuluna suhut. Ka riga ka sani kan gaba a duniya babu masu cin riba irin yahudawa, su ne ma wanda ayar al-Qur'ani ta tabbatar mana. Duk cikin al'ummar duniya babu al'ummar da ayar al-Qur'ani ta nuna cewa suna cin riba sai ba yahudi. In aka ce riba ana nufin kuɗin ruwa, hanyar sana'a suke nan su ci haram da sauransu. Sai gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sai abinci wajen ba yahudi ya ciyar da iyalinsa. Ba yahudi ta ya aka yi samu abincin da kuɗin riba ya sayo abincin, sai kuma gashi manzon Allah ya sai abincin gurin ba yahudi. A ce haramun ɗin nan bai tsallaka daga kan ba yahudi zuwa ga manzon Allah ba. Me yasa bai tsallaka ba? Saboda haram ɗin haramun ne li kasbihi ba haramun li zatihi ba. Hanyar da aka samu dukiyar ita ce haramu. Wannan hanya ko ta taƙaita akan wanda ya samu dukiyar, ba ta tsallakawa ta kau kan wani wanda ya samu wannan dukiya ta hannunsa. Sannan na biyu, ba yahudiya ta yanka akuya ta kawo shi ga manzon Allah, ya aka yi ta samu wannan akuya da kuɗi ta saya? Ya aka yi ta samu wannan kuɗi ta hanyar riba, kuɗin ruwa. Amma manzon Allah ya ci abincinta. Ba yahudi ya kira Annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa liyafa, manzon Allah ya amsa masa ya aka yi shirye abincin gidansa ta hanyar riba da haramun, amma manzon Allah ya ce, don haka in mutum ya zamanto hanyar da ya samu dukiyar haram, dukiyarsa ta haram, ta haramta ne ta hanyar da ya samu, babu laifi don an yi mu'amala da shi. Ma'aikacin banki ya ba da sadaka, Allah ya sa ka mada alheri karba. Amma ɓarawo ga sadaka za ka karba? Ba za ka karba ba, saboda shi wancan haramun ne zaɗi, dukiyar ba ta shi ba. Amma fa wannan duk magana da muke yi, muna magana ne a lokacin da mutum yake da rai, ake bambanta haram ɗin in ma ne zaɗi ko ne kasbihi, da zaran ya mutu ba a bambantawa. Matuƙar dukiyar da mamaci ya samu ta haram ne, wannan dukiya ba a gadonta, ya kamata mu gane. Idan yana da rai, ana maganar yadda ake mu'amala da shi ta hanyar dukiyarsa, ana la'akari da hanyar da ya samu dukiyar guda biyu, in ma haramun lizatihi, in ma haramun likasbihi. Amma idan ya mutu, sai aka ce ai babanmu hanyar da ya samu dukiyar nan ta haramun ne, to ba a bincike haramun lizatihi ko likasbihi gaba ɗaya dukiyar nan ba za ku gaje ta ba. Idan haramun lizatihi ne dole a maida wa mai ita, idan haramun likasbihi ne dole a yi sadaka da ita. Kenan dai ala kulli halin ba a gadon haramun. Ka duba majmu'u fatawa na Sheikhul Islam jalla na 29 shafi na 307. Wa qila an murabin kallafa malan wa waladan wa huwa ya'lamu bi hali. Gafa tamana babanmu ya rasu, amma cinikin da babanmu ke yi, mutum ne mai cinikin kudin ruwa, ya bada bashi ya yi kari, mun riga mun san sana'arsa, fa hal yakunu halalan lil walad bil mirasi aw la? Shin wannan yaro tunda ya riga ya san hanyar da ubansa ya samu dukiyan, halal ne ya ci wannan dukiya ko kuwa haramun? Sai Sheikhul Islam ya ce ammal qadru alladhi ya'lamu alwalad annahu riba, shi wannan yaro zai yi iya kokarinsa ya tabbatar da dukiyan nan da ya samu wajen mahaifinsa, percentage na dukiyan adadin nawa ne ya tabbata cewa kudin ruwa ne. Idan ya tabbatar da percentage din, tunda akwai takardun banki da sauransu, akwai takardu na mu'amalarsa da sauransu, yana iya kokari ya iya ganewa. Idan ya gane adadin percentage na dukiyar da ya zama to an same ta ta hanyar interest na banki, ayo korijuhu, sai ya fitar da wannan. In ma an yi rudahu ila asabihi in amkana, idan ya kasance dukiyar kwacen ta aka yi to ya mayaro mai ita in zai iya. Wa illa in bai iya ganewa, kamar misali idan ya zama to mutumin ɓarawo ne, ya tara dukiyarsa ta hanyar sata, ba a iya gane, dawa dawa aka je aka yi masata din ba, bare a maida musu dukiyarsu, to abinda za a yi ya tasaddaqu bihi, sai ya sadaka da wannan adadin da ya tabbatar an same shi ta hanyar haram. Wal baqi, sauran abinda ya rage, la ya haramu alaihi, ba haram ne gare shi ba. Lakin al qadar al mutashabbi, sai dai dole za a samu, wannan ya tabbata ta hanyar halal ne babansa ya samu, wannan ya tabbata ta hanyar haram ne babansa ya samu, ya ware haram, ya ware halal. Shekul Islam ya ce to dole za a samu wanda ke tsaki, ya kasa gane hanyar da aka samu wannan dukiya, to wannan shi ake, to ya rabu da wannan dukiya ya bada ita sadaka, shi ya fi Allah shi samu gane. Fa'ida ta bakwai, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karra'i yar'a haula dima, kamar mai kiwo ne da yake kiwo kewaye da iyaka, yushiku an yarta'a fihi, ana shakkan mai kiwon nan yau da gobe zai fada shi cikin wannan iyaka din. Wannan misali na annabi sallallahu alaihi wasallam, isharatun ila annahu la yajuzu lil insani an yata'adda al halal, ishara ce da manzon Allah ke mana cewa bai kamata a samu musulmi yana ketar halal har ya fada ma shubha ba. Kokari zaka yi hanyar abincinka, wannan hanya ta zamanto halal ne tsantsa, ba a shakka a kanta. Duk wata hanyar da ya zamanto ana shakkanta, to kai kokari ka nisance ta. Wannan shine abin da manzon Allah ke mana misali da mai kiwo wanda ke kiwo kusa da iyaka. Wannan ya dace da ayoyin Alkur'ani da yawa, inda Allah madaukaki yake mana irin wannan gargadi, kamar a suratul Baqara, tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humus salimun, iyakoki na Allah haramun ne musulmi ya ketara su. Wata ayar kuma ita ma tana suratul Baqara, Allah ya ce tilka hududullahi fala taqrabuha kadhalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun, Allah ya ce waɗannan iyakoki ne na Allah, kada ku kusance su, kar ku kusanci iyakokin. Idan aka ce ga iyakan halal, to ka nisanci iyakan, kar ma ka zo ƙarshen sa.
shine abin da sayyidina Umar yake cewa idan aka ba mu halal guda 10 sai mu dauki guda 1 mu kyale 9 kaga ai sun nisance haram karshen halal bare su fada mu haram sannan ga aya ta suratul isra wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kar ku kusanci zina abin da ke wato iya kai ka ga zina shi kansa ma ba a san kai shi ba zinan kanta ba kaga wannan ya dace da maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan yake bada misali da mai kiwo a kusa da iyaka yau da gobe za a wayi gari ya fada ma wannan iyaka ya saka dabbobin sa suna kiwo wanda kai tsaye abinda hadisin yake nuna mana shine haramun ne mai kiwon dabbobi yayi kiwon dabbobi kusa da gonakin mutane kai tsaye wannan shine fasaran hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma hukuncin shine man taraka dabbatahu tar'a qurba zar'i ghairihi fa atlafathu bamina ma afsadatu min az-zar'i ala sahih wanda ya kyale dabbobin su suna kiwo kusa da gonar wani sai waɗannan dabbobin suka fada suka yi ta'adi hadisin annabi yana nuna mana cewa dole sai ya biya dan me ya bar dabbobin su suka mazo kusa da iyakan gonar wani wannan shine ka'idar da malamai suka dauka na darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih abinda ake la'akari da shi farko shine a tunkuɗe barna da za ta iso ga mutane wanda shine farko kafin la'akari da abinda zai jawo amfani ga al'umma ka'ida ta usulul fiqh bi taba'ud mimma yukhafu wuluqu fihi in zanna salama fi muqarabatihi malaman usul suke cewa duk abinda ake tamanin aikata shi sai iya kai mutane ga shiga haram to nisantar wannan abin shi yafi dan ka duba littafai na al-ashbah wa an-nadair haka zaka gani don akwai littafai da malamai suka rubuta musamman akan waɗannan ka'idoji na usul kamar littafin al-imam as-subuki ibn as-subuki al-ashbah wa an-nadair akwai littafin ibn nujaym shi ma al-ashbah wa an-nadair suna magana akan wannan ka'ida abinda zai iya kai musulmi ga aikata haram wannan abin a nisance shi kine darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih wannan kiwo maslaha ce ga makiwayi makiwaci ya kiwaci dabbobin sa amma ana la'akari da barnan dabban tukuna kafin amfanin da shi mai kiwon nan zai samu farkon abin da za a yi la'akari shine wace barna dabban za ta haifa saboda haka a nisanci abin da zai iya kai ga barnan kafin la'akari da amfanin da za a samu idan an yi kiwo ibn rajab a cikin jami'ul ulum wal hikam da yake sharhin wannan hadisi hadisi na 6 na al-arba'un an-nabawiyya yake cewa yustafadu min al-hadisi anna mawqifan nasi tujaha shubuhati ala aqsami mutane kashi kashi ne game da abin da ya zamanto shubha abin da ya zan ya rikice ba a gane halal bane ko haram zaka samu mutane kamar kashi uku ne kashi na farko man yattaqi hadhihi shubuhat akwai wanda ke ta kokari ya nisantar da kansa game da duk abin da ya zan cikin sa akwai shubha kasuwanci yake yi to yana tabbatar da baya saida komai sai halal duk wani abin da ya zan akwai rikitarwa game da hukuncin sa zaka samu yana nisantar shi ba zai saida shi ba wannan kashi da farko kenan wanda Allah ya sanya musu at-taqwa yan kasuwa masu kiyaye dokan Allah kafin ya saida wani kaya sai ya tabbatar da halaccin sa wannan kashi guda kenan kashi na biyu man ya kaufi shubhati shi babu ruwan sa komai ya samu zai sayar da halal da abinda ba a tabbatar da halaccin sa ba zai kama ya saida koko ya kama ya mu'amala da shi wannan kan araba nafsuhu lilwuqu'i fil haram duk dan kasuwan da ya zan mu'amala sa kenan bai damu da ya takaita ma kansa akan halal ba zai ringa auka ma shubha to yau da gobe zaka samu cikin abubuwan da yake sayarwa akwai haram sannan kashi na uku za a tarar da man kana aliman bi hukmiha wattaba ma dallahu ilmuhu fiha mutumin da baya aiki sai da ilimin sa menene hukuncin wannan halal sai to zan sai da shi zan yi mu'amala da shi menene hukuncin wannan haram babu ruwa na da shi menene hukuncin wannan to wasu suna cewa halal wasu suna cewa haram ban dai gane to kyale abin ka babu ruwa na da shi to wannan shi yake aiki da basirar sa kuma shine wanda aka fi yabawa saboda shine wanda ya dauki siffar mutumin ƙwarai yadda ya zo cikin hadisin annabi Muhammad fa'ida ta takwas da muke samu cikin wannan hadisi fihi dalilun ala anna salaha al-jawarihi wa fasadaha bi hasabi ma fil qalbi gaban dan adam baya samun wani aiki na inganci sai ya samu inganci na zuciya. Wannan shi ya dace da ayar alqur'ani da Allah ke cewa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Babban abin da ke sarrafa jikin dan adam shine zuciya. Don haka mu'amala ta dan adam wanda yake yinta da hannu da baki da kafa ba sa inganta sai zuciyarsa ta inganta. Don haka nan ne ainihin mahalli na itibari. Me ke gyaruwa ka samu mu'amalar dan adam ta gyaru? Zuciyarsa. Me ke baci ka samu mu'amalar dan adam ta baci? Zuciyarsa. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo maganar nan a ƙarshe, yake cewa wa inna fil jasadi mudghatan, ku sani cikin jiki akwai wata tsoka. Idza salahat salaha al-jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada jasadu kulluhu. Idan wannan tsokan nama ta gyaru sai jiki duka baki daya gyaru. Idan tsokan naman ta lalace dukkan jiki sai ya lalace. Ashe zuciya ita ce abin la'akari. Idan mutum zuciyarsa tana da kyau, to zaka samu da'iman kokari yake yaga cewa ya dora kansa akan halal, ya nisantar da kansa daga haramun. Ke sa aka samu wani hadisi na Abu Huraira wanda yake cewa al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduhu, zuciya sarki ce, gaɓuɓɓan jiki su ne fadawanta, su ne talakawa. Zuciyar da ke jikin ɗan adam tana matsayin sarki, gaɓa na ɗan adam fadawa ne, umarni yana fitowa daga bakin sarki. Fa in tabal maliku tabat junuduhu, idan sarki yayi kyau sojojinsa duk sai su yi kyau, talakawa sai su gyaru. Wa in khabathal maliku, idan sarki ya baci, khabasat junuduhu, sojojin nashi gaba ɗaya su lalace, talakawa sai su baci, ƙasa ta lalace. Kenan abin la'akari shugabanci. Wato shugabanci ke gyara al'umma kamar yanda zuciya ita ke gyara jiki, sai dai hadisin bashi da inganci. Ka duba silsilatu dha'ifa hadisi na 2561, amma ma'anan hadisin gaskiya ne. Domin akwai hadisai da dama waɗanda suke ƙarfafa wannan fahimta. Da dama akwai waɗanda mutanen da suke cewa ai ita al'umma idan ta lalace to bai yiwuwa a samu shugaba na ƙwarai a cikinta. Kamar yadda suke dogara da hadisin da ake cewa kamata kunu yi wallahi alaikum, yanda kuke haka ake baku shugaba. In mutanen banza ne ce shugabanku zai zama mutumin banza, wannan ƙarya ne. Hadisin bashi da asali daga manzon Allah. Gaskiyar magana ita ce shugaba ke gyara al'umma. Abinda addinin musulunci baki ɗayansa ya karantar da mu kenan. Ba al'umma ce take gyara kanta ba, shugaba ke gyara al'umma. Domin da farko in kai la'akari, ai mutane kana nasu ummatan wahida, da can mutane ɗabaki guda ne halinsu ɗaya. Fa ba'athallahu nabiyyina, sai Allah ya turo annabawa. Ka duba yadda al'umma ta lalace zamanin jahiliya, ana cikin wannan hali na bautan gumaka, na shaye-shayen giya, na caca, da duk wani aiki na kafirci, sai Allah ya fito da annabi Muhammad. Manzon Allah da ya kafa daula sai ya gyara wannan al'umma. Yo ashe idan a ce mutanen in sun lalace, na ake samun lalataccen shugaba, da ba a taɓa samun mutum ya fito cikin su wanda zai iya gyara al'umma ba. Ashe shugaba ke gyara al'umma, ba al'umma ce take gyara shugabanci ba. Wannan ya dace da ayar alqur'ani da Allah ke cewa yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata allaha biqalbin salim. Zuciya ita ke mallakan jiki, yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Wannan dalili yasa annabi ya riko da addu'a, ya dage yana roƙon Allah tabaraka wa ta'ala, ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika, ya ne jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka. Saboda in zuciya ta karkace, to ba a maganar kuma zaɓen halal, zaɓen haram, dacewa da shubha da sauransu. Matuƙar zuciya ba ta gyaru ba, mutum ba zai iya bambanta halal da haram ba, bare har ya ɗauka. Amma in zuciya ta gyaru, to mutum sai ya tsaya kan addini. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya riko da wannan addu'a, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika, allahumma inni as'aluka thabata fil amri wa as'aluka azimatar rushdi wa as'aluka shukra ni'matika wa husna ibadatika wa as'aluka lisanan sadika. Sai annabi ya ce wa qalban salima, ya Allah ina roƙonka ka bani harshe mai gaskiya kuma ka bani zuciya lafiyayya. Dani Allah ya ce yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. A ranar tashin kiyama da dukiya da yaya ba su amfani sai wanda ya isa ga Allah da zuciyarsa lafiyayya. Don haka ba al'akari da aikinka, me ake al'akari da shi zuciyarka. Shi yasa manzon Allah ya riko da wannan addu'a yanda yazo a cikin hadisi Shaddad bin Aus kana Rasulullah yu'allimuna, annabi yana karantar da mu wannan addu'a saboda muhimmancin ta. Allahumma inni as'aluka sabata fil amri wa as'aluka azimata ar-rushd wa as'aluka shukra ni'matika wa husna ibadatika wa as'aluka lisanan sadikan wa qalban salima wa a'udhu bika min sharri ma ta'lamu wa as'aluka min khairi ma ta'lamu wa astaghfiruka mimma ta'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Kaduba silsilatul ahadith sahiha, hadisi na 3228, hadisi ya inganta. To akwai mushkiloli. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana zuciya ita ce take shugabantan jikin dan adam. To da hankali da zuciya, bi ma'ana da kwakwalwar dan adam da zuciyarsa, ina hankali yake? Shin hankali yana cikin zuciya? Halil aqlu alladhi huwa adatu tafkir fil qalbi am fi dima. Zuciya a hankali wanda mutum yake amfani da shi, da shi yake sarrafa jikinsa, shin a kwakwalwa yake koko a zuciya? Tun daga abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, in ka duba sharhin da al-Imam an-Nawawi yayi a cikin sharh sahih Muslim mujallad 11 shafi na 29, ya kawo hadisin nan, ala wa inna fil jasadi mudghatan idha salahat salaha al-jasadu kulluhu wa idha fasadat fasada al-jasadu kulluhu ala wa hiya al-qalbu. Sai yace wahtaja bi hadha al-hadisi ala anna al-aql fil qalbi la fil ra's. Da yawa malaman sunna sun kafa hujja da wannan hadisi, suka ce hankalin dan adam ba a kwakwalwarsa yake ba a zuciyarsa. Idan kace hankali yana kwakwalwa, to ina nassi na ayar al-Qur'ani ko hadisin manzon Allah? Wa fihi khilafun mashhur, babu shakka an samu sabani a tsakanin malaman sunna magabata, shin hankali na dan adam a zuciya yake ko a kwakwalwa? Yace mazhab ashabina wa jamaahirul mutakallimin annahu fil qalb. Mazhabar mabiyan mazhaban mu yake cewa, mazhaban su shine ita ce mazhabata al-Imam Shafi'i, yake cewa mazhaban su ita ce hankalin dan adam a zuciya take, a zuciya yake, lafin rasi ba akai ba. Amma al-Imam Abu Hanifa Allah ya masa rahama yana cewa huwa fi dimaq, hankalin dan adam a kwakwalwa yake. Al-Imam an-Nawawi yace wa qad yuqalu fi ar-ra'si, ana iya cewa yana kai din in aka dauki fahimta ta al-Imam Abu Hanifa, amma akasarin malamai suna cewa hankalin dan adam a zuciya take, illa dai falsafa scientists da philosophers suna cewa hankalin dan adam a kwakwalwa yake. Tani anil atibai hatta halikitoci, wannan ita ce fahimtar da mafi yawa mutane suka rike, ina suke tunanin ai hankalin dan adam a kwakwalwarsa yake ba wai a zuciyarsa ba. Qala al-Maghribi wa ihtajja al-qa'iluna bi annahu fil qalb. To da yawa malaman dake cewa hankalin dan adam a zuciya yake sun kafa hujjoji da dama, daga cikin su akwai wannan hadisin na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inda yake cewa ala wa inna fil jasadi mudghatan idha salaha salaha al-jasadu kulluhu wa idha fasadat fasada al-jasadu kulluhu ala wa hiya al-qalb. Kaga ja'ala salaha al-jasadi wa fasadahu tabi'an lil-qalb. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace gyaruwan jiki da lalacewan jiki ya ta'allaka ne da gyaruwar zuciya. Ma anna dimaq min jumlatil jasadi, ko da shike Annabi ya sani a jikin mutum akwai kwakwalwa, amma Annabi bai faɗa ba, bai yi maganar kwakwalwa ba, sai yace jikin dan adam gaba daya baya gyaruwa sai zuciyarsa ta gyaru. Jikin dan adam baya lalacewa sai zuciyarsa ta lalace. Kaga wannan ya nuna cewa zuciya ita ce take dauke da hankali ba kwakwalwa ba. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya dauko wannan magana ta sabanin nan, in ka zo Majmu'ul Fatawa mujallal na 9 shafi na 303. Wa amma qawluhu ayna maskanul aqli fihi, an yi tambaya ina mazaunin hankali yake a jikin dan adam, sai Sheikhul Islam ya ce fal aqlu qa'imun bi nafsil insan, ai hankali baya jikin dan adam, yana jikin rai na dan adam. Ji Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, ta aqlu wa amma min al badal, idan aka ce ta jiki ne ake son a sani inda hankali ke tsayuwa fa huwa muta'alliqun bi qalbihi a sai mu bada amsar cewa ai hankali yara ta yi ne da zuciya kama qala ta'ala idan Allah yace afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha me ya hana su yi tafiya cikin duniya su zaga su gani mana yadda Allah madaukaki ya halaka al'ummomi da yawa idan suka gani za su samu zuciyan da za su yi hankali da shi kaga Allah yace zuciya da ita za su yi hankali Allah da kansa ya faɗi haka sannan ga hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har ma ake tambayan Abdullah ibn Abbas bimaza niltal ilma yabna Abbas da wani abu ne ka samu ilimi haka ya akai ka samu ilimi kala sai Abdullah ibn Abbas ya bada amsa yake cewa bi lisani sa'ulin wa qalbin aqulin na samu ilimi na ne ta dalilin harshe mai yawan tambaya ga kuma zuciya mai yawan tunani ashe tunani hankali yana zuciya fahimta sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan lakinna lafdal qalbi kad yurad bihi al mubgha as-sanu bariyatu ash-shakli allati fi al-janib al-aysar min al-badan allati jawfuha alaqatun sawda kama fi sahihayn idan aka ce zuciya ana nufin wata tsokan nama da take wato gefen hagu na kirjin dan adam da shekul islam ibnu taymiya wa kad yurad bil qalbi sanna ana iya cewa zuciya batinul insani alhali ba ita tsokan nama ake nufi ba ana nufin cikin batinin dan adam mutlaqan fa inna qalba shay'i batinuhu yayi bayani mai tsawo yana tabbatar da cewa hankali yana zuciya ce ibnu usaymi in ka duba fatawarsa mujallal na 7 shafi 189 yace qala ba'dun nas fil qalbi wa qala ba'dun nas fil dimag wasu malamai suna cewa hankali yana zuciya wasu kuma suna cewa yana kwakwalwa wa kullu minhum lahu dalilun kowa yana da hujjarsa alladhi yaqbalu al-ashya wa yatasawwaruha wa yamhasuha huwa dama abinda ke karban abubuwa ya suranta ya tace kafin yayi aiki da abubuwan shine kwakwalwa thumma yursilu an-natija bayan kwakwalwa ta tace ta gama komai sai ta aika sakamako ilal qalbi ga zuciya thumma al-qalbu shi kuwa ita kuwa zuciya ya amuru imma bit tanfizi ita ce take umarni azartar da abinda kwakwalwa ta gama aikin ta akai wa imma bil man'i ko kuwa abari kaga kenan da kwakwalwan da zuciyan kowannan su yayi nasa aiki amma idan ana la'akari da inda wato umarni yake zuwa gare shi na karshe shine zuciya wanda in yaki to abinda duk kwakwalwa ta shirya ba zai yi aiki ba idan zuciya ta karba abinda kwakwalwa ta shirya sai ya karba amma mafi kyawun fahimta shine abinda Muhammadul Aminu Shinkiti ya tafi akai Allah ya masa rahama inda yake cewa aiki da dan adam ke yi abinda ya shafi fahimta tunani tadabburi wal huda wal balad wal iman wal kufr wadannan abubuwa gaba ɗayan su suna zuciyar dan adam abinda ayar alqur'ani ta tabbatar kenan kuma abinda hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nuna kenan na'am philosophers scientists suna cewa ammatuhum yaquluna illa alqalil minhum inna mahalla alaqli atimak suna cewa mahallin hankali shine kwakwalwa to sai aka samu wasu musulmai suka bi su babu shakka fahimta ta al-Imam Ahmad bin Hanbal kenan da ake masa tambaya yake cewa shi a ganin sa wato hankali yana cikin kwakwalwa ne ba zuciya ba amma mafi yawan malamai a tsawon tarihi abinda suke cewa shine hankali yana zuciya ne saboda haka ayar alqur'ani ta nuna da kuma hadisin manzon Allah kuma Allah ya tabbatar mana wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha abinda manzon Allah ya faɗa baya faɗan sa saboda sha'awa ko son zuciya wahayi ne daga Allah tabaraka wa ta'ala kuma Allah ya mana tambaya kul a antum a'lamu am Allah da ku da Allah wa yafi sani gaba da amsa da philosopher da scientist likita da sauransu duk inda mutum ya kai ga ilimi in ya kai professor da shi da Allah wa yafi sani a antum a'lamu am Allah Allah shi ya halicci dan adam shi ko yake tambaya ala ya alamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir Allah da ya halitta a ce bai san abin da ya halitta ba to barka ji abin da Allah da yayi halitta ya faɗa yace wa laqad zara'na li jahannama kaseeran min al-jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha da aljanu da mutane da yawa suna da sukata ba sa fahimta da ita ashe fahimta tana ina fa atabahum Allah bi annahum la yafqahuna bi qulubihim me ake nufi da fahimta wal fiqhu huwa al faham wal fahamu la yakunu illa bil aqli fahimta ba ta yiwa sai da hankali fadalla zalika ala anna alqalba mahallul akli ashe zuciya ita ce mahallin tunani da a ce kwakwalwa ce tunani yake da Allah zai ce lahum adnigatun la yafqahuna biha haka Allah yace lahum qulubun la yafqahuna biha a suratul hajj kuma Allah yace afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun yaqiluna biha qulubun yaqiluna biha me yasa ba za su yi tafiya a duniya ba su samu zukata da za su yi hankali da su aw adanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fi sudur ashe zukata su ne suke dauke da hankali ba kwakwalwa ba sannan ka dawo suratu muhammad annabi sallallahu alaihi wasallam inda aya yake cewa afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin akfaluha Allah bai ce am ala adnigatihim akfaluha ba in ka dawo suratu ala imran yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim munafikai suna fadin magana da harshen su amma maganar ba ta cikin zuciyarsu me yasa Allah yace ba ta cikin kwakwalwansu bai ce haka ba sai yace ba ta cikin zuciyarsu ashe tunani a zuciya yake hankali a zuciya take yake inda Allah ke cewa laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta shajarati fa'alima ma fi qulubihim Allah bai ce fa'alima ma fi adnigatihim ba Allah bai ce ya san abin da ke cikin kwakwalwarsu ba Allah yace ya san abin da ke cikin zukatansu don haka zahiri abin da ya taho cikin ayoyin alqur'ani shine hankali yana zuciya in ka dawo hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala inna fil jasadi mudghatan idha salaha salaha al-jasadu kulluhu wa idha fasadat fasada al-jasadu kulluhu ala wa hiya al-qalb zuciya ita ce hankali yake cikin ta ga hadisin Anas bin Malik ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika lokacin da manzon Allah ke wannan addu'a sai muka yi tambaya ya rasulullah amanna bi qawli ma ji ta bihi fa hal takhafu alaina kana ji mana tsoro din imani da muka yi da kai to kala sai annabi ya ce na'am innal quluba baina usbu'ayn min asabi'illahi azza wa jalla yuqallibuha annabi ya ce innal admiga ba ashe hankali yana cikin zuciya domin hankali ne in ya tabbata lokacin ne mutum imani sa ke tabbata don haka Allah ke bada misali da zuciya akai mushkila anan shine ina hukuncin tashan zuciya a addinin musulunci a cire zuciyar wani a dasa ma wani to wannan malamai sun yi sabani da dama akai sabani na fahimta akwai waɗanda ke ganin babu kyau ayi saboda la'akari da hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna kasra azmil mayyit ka kasri azmil hayy taba jikin mamaci a karya wani kashi a jikinsa kamar an karya kashi ne na mai rai babu bambanci tsakanin jikin musulmi yana da rai ko ya mutu don haka duk wani ta'adi da za a yi wa jikin mamaci laifinsa yana nan kamar yadda ake ta'adi ma mai rai ma da yawa malamai suna cewa babu laifi da zai kai ga ayi da shan zuciya a cire zuciyar wani a dasa ma wani babu laifi bisa la'akari da hujjoji da dama wanda rabitatul alamil islami musamman tai zama akai a garin makkatul mukarrama ranar asabar 28 ga watan rabiul akhir hijira na da shekara 1405 shekaru 26 da suka wuce kenan rabitatul alamil islami ita ce kungiya da ta hade kan kasashen musulmai na duniya ta tattara malamai na duniya sassa aka zauna aka yi wato bitan fahimta ta malamai daban-daban dangane da dashan zuciya a zuciya ga musulmi ko kuma a dasa masa wata gaba daga cikin wani matacce fahimtar su ta nuna musu cewa ya inganta saboda larura ce kuma da ayar alqur'ani da take cewa wa maysawil ahya'u wal amwat innallaha yusmi'u man yasha'u ma anta bimusmi'in man fil qubur rayayye da wato ya dara matacce bi ma'ana shi yafi cancanta akan wanda yake matacce don haka babu laifi don an yi amfani da wani sashi na jikin matacce saboda magance wata cuta da take jikin wani mai rai amma akwai ka'idoji da yawa waɗanda suka gindaya illa dai inda illa take malamai suke tambaya shine shin idan aka dauki zuciyar kafiri aka dasa wa musulmi tun daga hadisin manzon Allah abinda ya nuna shine jiki baki ɗayan sa zuciya ke sarrafa shi sai zaman to zuciyar musulmi ta lalace ana buƙatar a madda shi sai aka samu zuciya ta kafiri aka dauka aka dasa ma ina hukuncin haka sannan idan an dasa martin da an ce halal ne, wannan musulmin da aka dasa masa zuciyan kafiri shi ya zama kafiri ko kuwa a'a? Malamai suke cewa bai zama kafiri ba, saboda abubuwan da suke jikin ɗan adam ba wai jikin ne kadai kamar zuciya ita dai take sarrafa ɗan adam ba, akwai rai. Rai da jiki suke haɗuwa sannan su sarrafa jikin ɗan adam. Zuciya ce aka ciro na kafiri aka sa wa musulmi, amma ran fa ba a ciro na musulmi an sa ma kafirin ba. Saboda haka wannan zuciyar ba ta sa musulmin nan ya zamanto kafiri. Kamar a ɗebi jinin kafiri ne a bawa musulmi, halal ne ƙwarai. Matuƙar akwai larura, duk da shike mafi dacewa a bashi jinin musulmi, amma larura tana hukuntawa a ɗauki jinin kafiri a bawa musulmi, kuma bai zama kafiri saboda jikinsa akwai jinin kafiri. Malamai sun yi maganganu da dama, kamar yadda Bin Baz yake ba da fatawarsa a cikin fatawa Nurul Al-Darbi mujallal 4 shafi na 1897, yake magana akan cewa idan aka dasa wa musulmi zuciya na kafiri, ya dangana ya wato da irin mu'amala na musulmi din, tunda shi musulmin yana da rai, wannan rai shi yake sarrafa zuciya. Idan ya sarrafa wannan zuciya ta hanya ta imani, shikenan yana nan mu'mini. In ya sarrafa zuciyar ta hanya ta kafirci, yana nan kafiri. Amma abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ɗin nan wallahi yana nan tabbas. Akwai alaka tsakanin zuciya da mai ita. Yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Imanin mutum baya tabbata sai zuciyarsa ta tabbata. Hadisin yana sahihu targhib, hadisi na 1554. Wannan magana wallahi ta tabbata. Abinda ya tabbatar da ita shine hujjoji da aka samu daga su likitoci da suka dinga yin dashen zukata. Misali, yanda ya taho a Washington Post, ɗaya daga cikin jaridun Amurka, idan kana da buƙatar website ɗin su, idan kana da buƙatar link na wannan bayanin da suka kawo na labari, labarin wani mutum ne da ake kiransa Houghton Peter. Lokacin da aka dasa masa zuciyar wani mutum, ita wannan jarida take buga labarin, suke cewa bayan mutumin ya warke, lokacin da aka dasa mai zuciyar wani daban, sai aka ga ɗabi'unsa sun canza, ya zamanto mugu, wanda da can ba haka yake ba, less sympathetic in some ways, suna cewa ba shi ma da tausayi ta wasu hanyoyi. Har ma suke cewa he just doesn't feel like he can connect with those close to him. Har ma babu wata hanyar da zai iya mu'amala da na kusa da shi, wato ƴan uwansa da danginsa da iyalinsa da sauransu, mu'amalarsa da su duk sai ta canza. Da zaka yi searching a internet, ka rubuta can we really transplant a human soul, ka rubuta shi, ka yi searching ɗinsa a internet, zaka ga amsar da ya fitar maka. In ka bi su zaka ga akwai abinda wata wani website ya buga ana ce mai mail online, suka bada misali da wani mutum da ake kiransa Sonny Graham, yana yankin Georgia. Har ma zaka ga hoton mutumin, wannan mutumin bayan an dasa masa zuciyar wani, daga baya sai ya harba kansa. To sai ake bincike ina dalilin da yasa mutumin nan ya harba kansa, sai aka gano ai zuciyar wanda aka dasa mar din shi ma harba kansa yayi. Da zuciyar wanda aka dasa mar din shi ma harba kansa yayi. Sai suke wato magana akan shin meye dalilin da yasa wannan mutum ya irin wannan ta'adi, mai ma'ana ya kashe kansa, bayan kuma ga har da hotonsa zaka gani mail online. Idan ka nema insha Allah ko ta text message ko kuma ta email address, in ka tura min zan baka link wanda zaka gani ka karanta da idanunka. Har ma suke cewa the suggestion highlighted against this week that the donor patient could not only be acquiring the organs but also the memories or even the soul. Suna cewa sha'awa to ra'ayin da aka bada har ma shine wasu suna ganin idan aka dasa wa mutum zuciya, to ba wai zuciyar ne kadai aka dasa mar ba, dabi'un wancan mai zuciyar ma an dasa mar, saboda haka za su zo jikin sa. Akwai wani website da ake kiransa theunexplainedmysteries.com, wato abubuwan mamaki da aka kasa yin bayanin su har zuwa yau. Wannan website din suke maganganu akan su, wanda duk ilimin Bature ya kasa gano sirrin abin. suke cewa a wannan website din suka ce there are now more than 70 documented cases similar to Sonny's where transplantations have taken on some of the personality traits of the organ donors. Suke cewa a yanzu an samu case daban-daban-daban har guda 70 na mutanen da aka dasa musu zukatan wasu sun dauki halin waɗancan. Ba case ɗaya ba ba biyu ba an samu cases sun kai guda 70 waɗanda aka dasa musu zukatan wasu mutane sai gashi sun tashi da ɗabi'un waɗancan mutane. Kaga abin ya wuce tunanin Bature don haka suke ta kokarin su gano dalilin haka. In ka duba Mail Online har yanzu sun ba da labarin wata mata da ake kiranta Clary Sylvia. A shekarunta 47 ya zamanto ta samu cuta na primary pulmonary hypertension abu ne wanda yake la'akari yake da alaka da kamar hawan jini wanda ya mata illa ta sashin zuciyanta 1988 ita wannan Baturiya to sai da yake ciwon ya mata illa ga zuciyarta sai ta yi kokari aka yi mata dashen wani zuciya shi wannan yaron da aka dasa mata zuciyarsa shekarunsa 18 kafin ya mutu kuma ya samu accident ta hanyar motorcycle shine kamar babur kenan irin masu yawo da machine din nan irin yan iskan Amurka din nan to irin wannan hanya yaje ya fadi da machine yayi accident din da yayi aka cire zuciyarsa aka dasa mata ita wannan to ita da kanta take bayani ita wannan Baturiya da aka dasa mata zuciyar take cewa I was given a young man's heart and started craving beer and Kentucky fried chicken lokacin da na farfado hankali na ya dawo ciki na warke kawai sai na ji sha'awar in sha wani giya wanda kuma ita a rayuwarta ba ta shan giya tana sha'awar giya kuma tana sha'awar a kawo mata gashashshen kaza sai ita kuma ɗabi'un duk ba nata ba sai har ma take cewa my daughter said I even walked like a man sai ita take cewa mama yanzu ba tafiya ki mata canza kina tafiya irin na maza ashe hatta tafiyanta sai ya koma irin tafiyar mai wancan zuciyar wallahi idan kana buƙatar link na waɗannan website din in kai min in ka tura min ta email dina abufarwa@yahoo.com abufarwa@yahoo.com zan tura maka email din kuma insha Allah ta'ala link na waɗannan website din zaka gani da idanunka abinda yake tabbatar muku shine mu'jizar da take tare da Annabi Muhammad Allah yake mana shi alqur'ani la ya'tihi albatilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin amin kun ce hankali yana kwakwalwa Allah yake yana zuciya da aka dauke zuciyar aka dasa ma wani sai ya tashi da hankalin wancan abinda manzon Allah yake fada ala inna fil jasadi mudghatan idha salahat salaha jasadu kulluhu wa idha fasadat fasada jasadu kulluhu Allah yake cewa afala yatadabbaruna alqur'an am ala qulubin aqfalaha tilka ayatullahi natluha alayka bilhaq fa bi ayyi hadithin fa'adallahi wa ayatihi yu'minun Allah madaukakin sarki ya sa albarka cikin karatu da muka yi muna roƙon sa irin addu'a ta Annabi Muhammad ya muqallibal qulubi sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'ati nabiyyika Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab tambayoyi suna da yawa idan wani ya biya maka aikin haji amma baka san yanda ya sami kuɗi ba shin ya halatta kaje dama ina ruwanka da bincike ai haramun ne ka bincike da dan adam ya samu dukiyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta ka tuhumi dan adam yanda ya samu dukiyarsa manzon Allah ya haramta a hadisi da yawa ya halatta mutum ya saci kuɗin gwamnati yayi kasuwa in ya juya ya samu riba sai ya mayar wa gwamnati uwar kuɗi ya za a yi halatta maka sata haramun ne sata ta kowace fuska sannan kuma wannan dabara shi ake cewa hila malamai sun rubuta littafai akan abin da ake cewa hila fasikanci sharri na shedan shike sa mutum yayi tunanin zai wa Allah dabara da zaran ka fara jin farin biyan ke a zuciyarka to ka nemi gafaran Allah ba a yi ma Allah dabara Allah ya ba mu labarin Yahudawa cikin alqur'ani yake gaya mana babu abin da yasa suka halaka face kokarin su yi ma Allah dabara in ya halatta haram sai su ce to bari ga wani yake da zamu shawo mu cimma wannan haram din ba tare da kuma mun samu laifi akai ba wato shi tunaninsa bari ya saci dukiya ya kasuwanci in ya samu jari sai ya mayar ga gwamnati yayi wa Allah dabara ya samu jari na halal ta hanyar haram to abin da malamai suka faɗa haram bai taba haifar da halal har abada idan ka samu haram, wannan haram ɗin ka jujjuya shi, misali ba ma satan dukiya ba, da wani zai baka sako ga kuɗi nan miliyan uku ka kai mun wuri kaza, maimakon ka kai wannan kuɗi sai ka tafi kai kasuwanci da kuɗin, ka saya ka sayar ka samu riba, sannan ka kai wannan kuɗi, wannan riba da ka samu har duniya ta tashi duk abin da ke haihuwa mallakan wancan mutumin ne, sai ka mayar masa ko ka nemi ya gafarta maka, ba naka bane. Don haka tubar ka ba ta inganta sai ka maida ma wannan mutumin ribar da ka samu a cikin dukiyar shi. Don haka dan ya saci dukiyar gwamnati ya mayar mata ribar da ya samu nata ne, sai ya mayar mata ita ma. Yaya ƴan siyasa da ma'aikatan gwamnati masu waware kuɗin jama'a, tambayar da yake nan, yaya ƴan siyasa, to sai mu miƙa tambayar gare su, yaya ƴan siyasa da ma'aikatan gwamnati masu waware kuɗin jama'a, shike nan tambayar. Kaga dai bai tambaya yadda ni zan ba da amsa ba ko? Yaya matsayin kuɗin da aka samu ta hanyar gida ko waje da aka gina ana nuna wasan ƙwallon ƙafa football? Ya danganci abin da ake nunawa. Idan haram ne, to duk kuɗin da aka samu haram ne. In abin da aka nuna halal ne, kuɗin da aka samu halal ne. Zai yi wuya ko wani ya ce maka ƙwallon ƙafa halal ne tsantsa, sai mai kasada, Allah shi kare mu. Ina son bayani akan wannan hadisi, man taraka shay'an fil haram na lahu fil halal. To ai nake ganin inda ka samu hadisin zaka nemi sharhansa ko? Da ni ban yi bayanin hakan ba ma a cikin bayanina. Allah ya ji kamalan, shin akwai bambanci tsakanin saka da fashi da makami da kuma sata da biro? Akwai, ai ka ji kai ma ka bambanta sata da fashi da makami, sata da biro, ina ga da bambanci kenan ko? Yana nufin akwai bambancin hukunci na zunubi? Babu. Yana nufin akwai bambancin hukunci na haddi? Akwai. Sata na biro yana da shubha, ba a yin haddi akan duk wani hukunci na sata wadda take da shubha, amma wannan sata da aka samu mutum da shaidu karara ya dauka kai tsaye babu shubha, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi haddi matukar akwai shubha a ciki. Wannan magana ce mai tsawo, sai ga abin da ya shafi fiqh insha Allah, in Allah ya kawo mu ga bayanin samai. Akwai bambanci, ya halatta ma'aikacin gwamnati ya karbi kyautar da aka yi masa bayan ya yi aiki, haramun ne? Babu shakka haramun ne ma'aikaci ya karbi wata kyauta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani yana cikin al-kaba'ir. Shin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaibu kenan? Babu shakka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya san gaibi wanda Allah ya sanar da shi. Wanda Allah bai sanar da shi ba fa? Bai sani ba. Saboda shi Allah kadai ya dauki siffa da kuma suna na Allamul Ghuyub. Ko ka taba gani cikin hadisan manzon Allah? Masanin gaibuka shine Allah. Allah ɗaya yake sanin duka wani gaibi, amma yakan sanar da bayan Allah gaibi. Don haka annabawa sun san gaibin da Allah ya sanar da su. Wanda ba su sani ba shine wanda Allah bai sanar da su ba. Waye ya san gaibi? Sanin gaibi mutlaqan shine Allah. Ya shiga aikin gwamnati da takardar jabu, ya matsayin albashin da yake karba haram ne? Annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal kadhiba, lalle ita ƙarya, wal khida'a, da yaudara, finnar, makomanta wutar jahannama. Wanda ya samu aiki da takardar ƙarya, yayi ƙarya ko bai yi ba, yayi yaudara ko bai yi ba, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya bi wannan hanya makomar sa wuta, Allah shi kare mu. Don Allah ayiwa masu zuwa masallaci don satan takalman jama'a nasiha, sati na biyu ana ɗauke min takalmi, Allah shi baka lada, domin duk abin da ya samu musulmi na musiba yana samun lada a kai matukar, ya yi haƙuri, ya yi fatan samun lada ɗin a wajen Allah. Su waɗanda suke wannan aiki Allah maɗaukaki ya shirya da su. Haramun ne musulmi ya cutar da ɗan'uwansa musulmi, in ka ɗauke takalmi musulmi ka cutar da shi. Allah ya sa su gane. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسفل.